Koji Naka. Mata dena yodara gayu ada gi ai sanna nene ne saka ne fada mata sune kiran gada Allah ko ke bada daukaka saka da meni me ne maka in Allah ya so zaka jiga kara
baba zaka jiga kara
kuma inda mata zo hankali ka tara
hankali ka tara
daga baya da zora na dama
daga baya da zora na dama
na ce ma tun kan ta faru ka dama Mana ta shiga dama ai za ka fata barin da mu gudi kane me ilimi yini na gaskiya shine gini aboki na biye beta mutu kuma ni san dare gari zai waye
dole ka rufe waye
duba yau ni mana zama wani
duba ka zama na zama wani
wasu da sun ce muna hauka ne eh 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 yanzu in sun ga mu suna zuwa maulani Allah ka sa mu dace na mi do you so 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 Yo, su go pepepe, but if you never stop to play, you go dali jejo. Life not turn by turn, now I wanna live on my own. Counting blessings one by one, and I saw all of them go wrong. Go ahead, take your ashes, I am more.
Go ahead, take your ashes, I am more.
Ngare ke bari de waka kone.
Ngare ke bari de waka kone.
Ache ma baba ai komere kone.
Ache ma baba ai komere kone.
Nana ka yake za ku jo ne
Oi nana ka yake za ku jo ne
In Allah ya so zaka jiga kara
Baba zaka jiga kara
Kuma inda mata zo hankali ka tara
Hankali ka tara
Daga baya da zora na dama
Daga baya da zora na dama
Nace ma tun kan ta faru ka dama Mana ta shiga dama Ai za ka fata barin da mu gudi ka ne mi ilimi Yini na gaskiya shine gini abokina biye beta mutu Kuma ni san dare gari zai waye
Dole ka rufe waye
Duba yau ni ma na zama wani
Duba ka zama na zama wani
Wasu da sun ce muna hauka ne eh 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 Yanzu in sun ga mu suna zuwa maulani Allah ka sa mu dace na mi do you so 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 Yo wasu go pe 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 But if you never stop to play Do good I live it yo Life not turn by turn Now I wanna live on my own Counting blessings one by one And I saw all of them go wrong
Malandashi Gerdama